Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Idris Abdullah da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 2 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Idris da kanun labarai.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Russia ba tare da wani sharadi ba game da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nuclear a nan gaba. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a a daren jiya Alhamis don amincewar ƙudurin da zai ba Amurka damar ci gaba da kashe kuɗi, inda 'yan majalisa 63 suka amince da ƙudurin yayin da wasu 36 suka yi akasin haka. Ministocin tsaro da 'yan siyasa, manyan hausoshin soja, jami'an diplomasiya daga yankin Asia da Pacific, Turai da kuma Amurka ta Arewa sun isa birnin Singapore don halartar taron Shangri-La Dialogue na shekara-shekara.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya kungiyar kwadago NLC ta yi watsi da janye tallafin mai da sabuwar gwamnati ta yi.
Wannan maganan janye tallafi ba mu amince da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba. Waɗannan refineries din namu da muka ce a gyara ne ya hana gyaran su, me yasa sabbin da suka alƙori za su yi ba su yi ba.
Za a ji cewa matsalar rufaɗe na daɗa ta'azzara a jamhuriyar Nijar.
Ana fada wa maza, ana fada wa yara maza, ana fada masu yi, ana fada ma kowa da kowa nan babban matsalar.
Idan mun kada gane kuma za a ji cewa wata cibiya ta danganta matsalar tattalin arzikin kasar da kashe kuɗi mai yawa wajen shigo da abinci da dai sauransu. Kamar yammacin kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkanmu da warhaka ga cikakkun labaran. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Russia ba tare da wani sharadi ba game da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nuclear a nan gaba. Duk da cewa tana daukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan kudirin shugaban Russia Vladimir Putin na dakatar da yarjejeniyar hada yaduwar makaman nuclear da ta rage tsakanin kasashen biyu. Mai baiwa fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai fayyace muradin gwamnatin Biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniyar a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaduwar makamai a yau Juma'a. A cewar wasu manyan jami'an gwamnatin kasar biyu waɗanda suka ga jawabin da ba a bayyana sunansu ba. A watan Fabrairu ne Putin ya sanar da dakatar da bada haɗin kai da Rasha ke yi kan sharuɗin yarjejeniyar New Start ta sa ido kan makaman nukiliya da makamai masu linzami a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Washington da Moscow game da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Ko da yake Rasha ta ce za ta mutunta sharuɗin takaitar makaman nukiliya na yarjejeniyar. Jami'an sun ce Sullivan zai jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen mutunta yarjejeniyar idan Rasha ta yi hakan, amma kuma za ta nuna alamar a shirye kasar take da tattaunawa game da tsara sabbin sharuɗa na sa ido kan haɗarin da ke tattare da makaman nukiliya da zarar yarjejeniyar ta daina aiki a watan Fabrairun 2026. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a a daren jiya Alhamis da amincewa da ƙudurin da zai ba Amurka damar ci gaba da kashe kuɗi, inda 'yan majalisa 63 suka amince da ƙudurin yayin da wasu 36 suka yi akasin haka. Da ba a cimma wannan matsayar ba, da Amurka na gab da rasa kuɗin kashewa nan da kwanaki hudu. Yanzu ƙudurin da jam'iyyun siyasar biyu suka amince da shi zai je ga shugaba Joe Biden don ya sanya masa hannu. A daren yau 'yan majalisar dattawa daga jam'iyyun kasar biyu sun kada ƙuri'a don kare ci gaban tattalin arziki da muka samu da kuma kawar da shiga ƙangin rashin kuɗi mafi muni a karon farko da Amurka ta taɓa shiga, a cewar wata sanarwar Biden. Majalisar wakilan kasar ta kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye a daren ranar Laraba, inda aka sami goyon bayan 'yan Republican da Democrat da yawa don baiwa gwamnati damar ci gaba da karɓo bashi har zuwa shekara ɗaya da rabi nan gaba don biyan bukatun ƙasar na kuɗi, wato karɓar bashin da ya zarta dala tiriliyan 31.4. Dokar dai bata sanya iyaka kan yawan bashin da ƙasar za ta ciyo ba yanzu, amma hukumar da ke karɓo bashi a ƙasar za ta tsawaita dokar har zuwa ranar 2 ga watan Janairu na shekarar 2025. watanni biyu bayan zaben shugaban kasa da za a yi shekara mai zuwa.
To an jima kadan Idris zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda janye tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin kasar ta yi kwatsam ke barazanar janyo mata rigima tsakaninta da kungiyar kwadugo ta NLC, wadda ta yi watsi da bayanan gwamnatin bayan wani zama da aka yi da ita. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da rahoton.
Kakakin gwamnatin Najeriya kenan Mr. Dele Aleke ke tsokaci kan janye tallafin mai da har zuka kungiyoyin kwadago a kasar, biyo bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da aka tashi baram-baram. Amma duk da haka gwamnatin ta shaidawa ƴan kwadagon cewa ba wani illoli mai yawan gaske da janye farashin zai haddasa tsakanin ƴan ƙasa. Su dai kungiyoyin kwadago a Najeriya sun nace cewar allambaram wannan ƙarin farashi ba zai sabu ba wai bindiga a ruwa. To ko takamaimai menene bukatun kungiyoyin kwadagon? Comrade Joe Ajero shine shugaban kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya. Bukatar kungiyar kwadago shine a maida farashin man yadda yake a baya. A yi tunanin irin zaɓin da ake da shi, a tattauna, a kuma duba irin musibin da ƙarin zai jawo wa talaka, kuma a yi tunanin yadda za a tunkare su kafin a ɗau duk wani mataki nan gaba. Shi ma sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago na ƙasa, Comrade Nasir Kabir, ya ce yayin tattaunawar akwai tambayoyin da suka yi wa gwamnati.
Wannan maganan janye tallafi ba mu amince da shi ba, kuma ba za mu amince da shi ba. Ai, muna tambayoyi ne akan waɗannan refineries din namu da muka ce a gyara, me ya hana gyaran su, me yasa sabbin da suka alƙawari za su yi ba su yi ba, da kuma sauran kayan more rayuwa na al'umma na kawo sauƙin rayuwa da shauransu. Duk waɗannan abubuwan ba wanda aka yi. Haka kawai ana zaune ga tsamranan rantsar da wai shugaban ƙasa ya fito yana cewa ya cire subsidy. Wannan ba tsari bane, kuma mu a kungiyance ba za mu sauraru wannan ba. Kungiyar kwadago a koda yaushe kan haƙƙin al'umma take. Abin da yasa ka ji muke wannan abubuwa, man fetur din ya shafi komai ne a ƙasar nan. Yanzu ka duba daga ƙara man nan zuwa 550, ku je ku ƙara har ku NNPC ta fitar da yadda za su sayar da mai, kuma wai a zo a gaya mana cewa wai ana tattauna. To ni irin tattauna ne wannan? Yaushe za mu sauraru wannan zance na banza da wofi? Muna kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya, sai an yi abin da ya dace wa ƴan Najeriya. Ba zai yiwu a mu yadda ƴan Najeriya su sai mai 550. Wannan zancen ma banza ne, zancen wofi, kuma a kungiyance ba za mu saurare shi ba.
Yanzu dai abin jira gane shi ne yadda za a kawo ƙarshen wannan kikikaka tsakanin bangarorin biyu, da mun bai da gaske ba zai ƙara jefa talakawan ƙasar cikin halin rudani. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shugaba gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Idris da ci gaban labaran duniya.
An kashe mutane 9 a wata arangama da ta faru a kasar Senegal a jiya Alhamis, bayan da zanga-zanga ta barke biyo bayan yankewa madugun ƴan adawa Usmane Sanko hukuncin ɗauri da aka yi. Ministan cikin gidan kasar Antoine Guillaume ya faɗa ta talabijin ɗin kasar cewa muna Allah wadai da tashin hankalin da aka yi, wanda ya kai ga lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a da kuma kisan mutane 9 a Dakar da zigin show. A jiya Alhamis, wata kotu a Senegal ta wanke shi daga dukkan laifuffukan fyaɗe da ake tuhumar Sonko da su, amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 2 a gidan yari bisa laifin lalata matasa da cin hanci da rashawa, tare da haramta mashi tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Sonko, mai shekaru 48, shugaban jam'iyyar Pastef Patriots, ya dage kan cewa tume-tumen na da nasaba da siyasa tun lokacin da aka fara gabatar da su a shekarar 2021, kuma bai halarci zaman kotun ba na jiya Alhamis. An zarge shi da yi wa wata ma'aikaciyar shagon tausa fyaɗe a shekarar 2021 da kuma yi mata barazanar kisa. Adadin mutanen da aka yanke hukuncin kisa a Iran bisa laifukan da suka shafi miyagun ƙwayoyi ya ninka har su 3 a wannan shekarar, idan aka kwatanta da shekarar 2022, a cewar ƙungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International a yau Juma'a. Tana mai gargaɗin cewa yadda ake yawan rataye mutane, na faruwa a wani mataki na bankunya. Iran ta rataye wasu mutane bakwai a shari'o'in da take da nasaba da zanga-zangar da ta barke a watan Satumban da ya gabata. Amma masu fafutuka sun ce hukuncin rataya da ake yankewa kan dukkan tume-tume musamman waɗanda suka shafi miyagun ƙwari sun ƙaru a ƴan watannin nan. Kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama ta ce an rataye aƙalla mutane 173 waɗanda aka samu da laifukan da suka shafi miyagun ƙwari a bana. Bayan zaman shari'a rashin adalci da aka yi, kungiyar ta ƙara da cewa adadin ya ninka kusan sau uku idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin. Irin wannan hukuncin ya kunshi kashi 2-3 na dukkan hukuncin kisa da aka yanke a Iran a cikin watanni 5 na farkon shekarar 2023, wanda ya fi shafar galibi mutane da suke fama da wariya da talauci, in ji kungiyar ta Amnesty International.
A gaida Idris Abdullah da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar Ghana muka dosa, inda wata cibiya ke cewa kasar na kashe maƙudan kuɗaɗe wajen shigo da kayan abinci musamman ma shinkafa. Al'amarin da ƙwararru da masu ruwa da tsaki ke cewa na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a kawo ƙarshen su muddin ana so Ghana ta fita daga matsalar tattalin arzikin da ya gallabe ta. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da rahoton.
A bara, Ghana ta lakumi kimanin miliyan 560 na dalan Amurka wajen shigo da shinkafa daga kasashen ketare, abinda wasu masu ruwa da tsaki suka ce akwai damuwa matuka musamman a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalan tabarbarewar tattalin arziki. To ko me ke sanya Ghana dogaro da kasashen ketare wajen shigo da shinkafa duk da cewa kasar na da wadatattun filayen noman shinkafa? Jafar Dankubiya, mai sharhi kan harkar noma kana babban jami'i a hukumar da nazari akan shuka ta kasa, ya ce
duk wanda ya san noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa, saboda abinci ne dake amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki. Na biyu, manoma fiye da kashi 70 suna amfani da irin da kakanninmu, yau mu ce kamar shekara 30, suka yi amfani da shi a gonannakin su, har wa yau shi muke amfani da shi. Alhalin ilimi ya je nisa, yau ana shuka shinkafa daya ya ba aka lunkin abunda za a girbe na local rice da mu muke shukawa anan. Manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki, cince ba kudi hannunsu. Amma babban abunda ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje, muna da abunda ake ce madandano, wanda dukkan mu masu ji na duka suna cin abinci musamman shinkafan da ke da dandano mai daji, sa'annan yana da kamshi. Yasa sababbin irin shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiran su long grain aromatic, ne mai sawo kuma mai kamshi. To abunda nan ba mu yi kokarin yi kenan ba, sai yasa ko ya ka aje abin shinkafan Ghana, ka aje wanda ake shigowa da shi, mutumin Ghana zai yi tuna, zai yi aure, kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa. To wa'anga ababai suka sa yau muke kashe makudan kudi muna shigowa da abinci.
To ko shin wani tasiri la kuma zuzurutun dalolin Amurka daga asusun ajiya ta babban bankin kasar domin shigo da shinkafa ke ma tattalin arzikin kasar Ghana? Wannan ne tambayan da na yi ma Dr. Najib Ibn Hassan, mai sharhi kan harkar tattalin arziki.
Lokacin da kasar ta iya ya shiga kanshi, to abin damuwa ne, don yanzu ka duba ina cika bisa ga kuma sidi da ta mutuwa, dollar na hawa, saboda kowane lokaci za a ji a kawo abinci ana neman dollar. To dima neman dollar ya yi yawa, ya fi yawan dollar cikin kasuwa. To in ya gashi kuma sidi na faduwa, dola na tashi. To wannan kuma da abin damuwa ne, sai ya farko pressure zo kan central bank, kowane lokaci kuma da reserve a ta kudi a nemi dola a ba masu wanda za su kawo kaya daga waje.
To sai dai a wani bangare na ba da gudunmuwa wajen ganin Ghana ta shawo kan wannan matsala na tsaron abinci, kasar Isra'ila ta shirya wani taro tsakanin manoman shinkafa a Ghana da na kasar Isra'ila a Accra, babban birnin kasar Ghana, inda suka tattauna kan matakai da dama. Sai dai a gefen taron, jakadiyar kasar Isra'ila a Ghana Shamit Sufa ta faɗa wa manema labarai dabaru cewa
introducing very interesting solutions.
Mun shirya wannan taro ne domin taimako da matakai wajen magance matsaloli musamman na sauyin yanayi cikin harkar noma da fasahar zamani da kirkire-kirkire domin samar da ci gaba ta fannin noma musamman na shinkafa. Wannan matakin zai shafi Ghana da ma nahiyar Afirka gabaki daya. Hakan ya baiwa Ghana damar yin dogaro da kai tare da bada gudunmuwar rayi ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkan duniya.
Climate African needs and the needs in Ghana.
Mahalartan taron da sun nuna farin cikin su bisa wannan mataki da kasar Isra'ila ta dauka na taimakon Ghana, inda suke cewa wannan ya taimaka sosai kasar ta yi dogaro da kai. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To gaida Hamza daga Ghana kuma, bari mu kada Niger inda ake ta fama da matsalar fadi duk wanda matakan da hukumomi ke daukawa, wanda dan haka kungiyoyin kare mata da yara ke cewa ba su ga tabarci ba. Hamid Mahmud gare ka.
Sannan a hankali, matsalar fadi na ci gaba da karuwa a Niger, inda kusa a kowace rana akan samu wasu mutane da ke yi wa yara ƙanana fadi. A baya-bayan nan jami'an tsaro sun nasarar kama wani malami islamiya da yi wa yara fiye da 10 fadi. Mafi munin dai shine na wani mutum da yi wa yar shekara 5 fadi. Fatima Al-Husaini, jami'a a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara a jihar Agadez.
A nan jihar Agadez mai yawan fadin da muke samu ƙanana yara ƙanana masu shekara 4 zuwa shekara 10. Cikin fadin ma ba mata ne ba kadai ake mafadi, har da maza ana musu fadi. Mun samu yaro wurin 23 maza da mata. Cikin yara 23 da aka mafadi a Niger Agadez, karamsu shine ke da shekara 4, babba ita ke da shekara 15. Malami ya ma daliban shi fadi, ba ma daliban kadai ba, har da yaran anguwa ya musu fadi. Cikin su kuma karamsu shine ke da shekara, babban su shike da shekara 13. Malami islamiya ne, malami ne shekara 50. Yaran da yin mafadi sun kai yaro 14.
Kungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun matsa kaimi wajen ganin mahukunta tsaurara dokokin masu aikatawa. Muhammad Gadil yana daga cikin kungiyoyin.
Shi hukumcin Aisha kuban yana da hukumcin kowa a jiya, sai yana sa wani ji tsoro. Ba da Aisha ba da su shiga na kan mutum yana kasu, a'a sai ku sa shiga radio ku gai wani ya mu wanke fadi an yanke min surutu kasu na shekara kaza da tara kaza, kuma ga yadda zai don an jiya masu irin wannan nufin san me ke ta yi in an shi.
Ko wani hukunci dokokin Nijar suka tanadar wa waɗanda suka aikata laifin. Yahaya Hamma, masanin dokoki a Nijar.
Wanda duk aka samu wannan laifi na wade ana kama shi kasan shekara 10 zuwa shekara 20. Idan ya kasance an yi wadan bisan babban mutum, sashi na biyu na shi wannan aya ta 284 ta ce to lokacin da aka yi wannan wadan, idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara 13 ba, in ya zan mace sako namiji, lalle doka ta ce a kama mutum hukunci kaso da shi daga shekara 15 zuwa shekara 30.
Matsalar dai na ƙara kamari duk da ikirarin da mahukunta ke cewa suna iya kokarin su wajen hukunta masu aikata wannan laifin. Sai dai kungiyoyin mata su yi kira ga iyaye na su kula da yaran su. Azhar Ali Tan, shugaban kungiyar mata a Agadez.
Daga fadi da ake yi, ana fada wa mata, ana fada wa yara maza, ana fada wa masoyi, ana fada wa kowa da kowa. Kenan babban matsala. Suna kira ga mutane su diba su kawo nasu kokari, tunda magabata su kare ba za su iya su samu a ciwo kan wannan matsala. Sai an gama da wayan yara, sai an gama da mazauna gari, ne ne sai an gama da mazauna gari. Wata abin in ya faru mutane ba su so su tani, ba su so su kai kara. Alhali ka ce ka tafa ma mabannaci kamar wannan, ka tafa mishi asiri kamar kai barna, tunda gobe ma sakiya za yi. An ka tona mishi asiri, kun gani abin zai bashi kunya ko ku zai jin tsoro iko.
Malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicin su dangane da yadda matsalar ke kara kamari, tare da kuma bayyana dalilan gurbacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada idan tabbayana a cikin al'umma. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa Majalisar Dokokin Amurka don jin irin dambarwar da ake yi kan cire shingen da ya takaita iya adadin bashin da gwamnatin Amurka za ta iya cewa. sannan za ku ji abinda Amurka ta ce bayan da Moscow ta zargi Kiev da kai wani hari cikin Russia harin da Ukraine din ta musanta hari da yau za ku ji cewa masu sha'awar tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa na karuwa za ku ji mutane na baya-bayan da ke shirin ayyana burinsu na neman tikitin jam'iyyar sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana Mahmud Lalo madalla da farko majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025 wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage wasu yan kwanaki a daren ranar Laraba a kada kuri'a a majalisar ta wakilai inda wakilai 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan an kada kuri'a ne kan kudurin dokar da aka samar bayan da shugaba Joe Biden da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy suka cimma matsaya kan cire shingen ciwo bashin inda gwamnatin Biden ta rage adadin kudaden da take kashewa wanda hakan na ɗaya daga cikin sharuɗan da McCarthy ya gabatar kafin a cire shingen yanzu bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi kudurin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da karshen makon nan inda daga nan kuma za a mika wa shugaba Joe Biden don ya rattaba hannu a fadar White House. Yan Republican masu ra'ayin mazan jiya dai sun soki wannan yarjejeniya tsakanin Biden da kakakin majalisar wakilai waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin Biden ta rage wajen kashewa yayin da wasu a bangaren 'yan Democrat ke cewa Biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden. An dai kwashe tsawon makonni ana ta kikikaka tsakanin fadar gwamnatin Amurka da majalisar dokokin kasar wajen ganin an dage shingen ciwo bashin.
This is fabulous. This is one of the
majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy kenan yake yaba amincewa da majalisar wakilan ta yi da kudurin cire shingen ciwo bashin a ranar Laraba.
We've woken them up. Maybe they listen to our speeches. I don't know.
Wannan kenan. Hukumomi a Russia sun fada a ranar Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk dake gabashin kasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara. Kazalika Moscow ta ce dakarun Kiev sun kai hari wani gari da ke Russia a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatun mai biyu. Hukumomin na Russia sun ce harin na Ukraine ya fada wata gonar kaji da ke ƙauyen da ake kira Kafati. Suna masu cewa Ukraine din ta yi amfani da makaman roka kirar HIMARS da Amurka ta bata. Dakarun Ukraine ba su ce ufan ba kan zargin da Russia ta yi. Dama kuma ba kasafai suke daukan alhakin kai ire-iren waɗannan hare-hare a bainar jama'a ba. Amurka dai ta ce ta sha yin gargaɗi ga Ukraine kan kada ta kai hari cikin Russia. John Kirby shine kakakin majalisar tsaron Amurka.
We have been very clear with the Ukrainians. Privately, we've certainly been clear publicly.
Yace mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai har ma a bainar jama'a cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Russia ba. Ita dai Russia na rike da yankin Luhansk, ɗaya daga cikin yankunan da shugaba Vladimir Putin ya yi ikirarin karɓewa, lamarin da ƙasashen duniya suka yi watsi da shi. To wannan kenan. Ana sa ran a mako mai zuwa tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai bayyana aniyarsa ta tsayawa neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarsu ta Republican. Hakan na nufin an samu ƙarin ɗan takara kenan a adadin waɗanda ke neman tikitin jam'iyyar wanda ke ci gaba da ƙara faɗaɗa. Kazalika hakan na nufin Pence zai yi gogayya da tsohon mai gidansa Donald Trump. A ranar 7 ga wannan wata na Yuni ake sa ran Pence zai bayyana burinsa na tsayawa neman tikitin jam'iyyar ranar da za ta yi kicibis da ranar da zai cika shekaru 64 da haihuwa a cewar wasu kwararren majiyoyi. Ana kuma sa ran zai saki wani bidiyo dauke da jawabinsa a wani mataki na kaddamar da campaign ninsa a jam'iyyar ta Republican. A gefe guda kuma tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie shi ma ana sa ran zai kaddamar da shirinsa na sake tsayawa takarar tikitin jam'iyyar a karo na biyu a mako mai zuwa a New Hampshire. A ranar Talata ake sa ran zai sanar da shirinsa na tsayawa takara a wani taron zaure da za a yi a cibiyar harkokin siyasa da ke kwalejin New Hampshire. Shi dai Trump wanda Biden ya kayar a zaben 2020 tun a bara ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara. Yayin da Biden a yan makonnin da suka gabata ya sanar da shirinsa na neman wa'adi na biyu. Masu sauraro da aka musu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan jikon. sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Za mu da jin Julie Leather Expression da hada shirin. Ni Mahmud Lalo da na gabatar nake cewa ai mutun karshen mako lafiya.
Gaida Mahmud wanda dazun nan kuma ya mana tuni cewa baya ta haihu da daren jiya majalisar ta da tawan Amurka ta amince da bude kofar da gwamnati za ta ciwo karin bashi bayan kada ƙuri'a. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da ce mai da martani da kasashe da ke makwabtaka da Najeriya ke yi a game da tashin farashin man fetur da zo mana da mamaki ba ganin cewa duk lokacin da Najeriya ta yi atishawa sai kasashe makwabta sun kamu da mura. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ngokar kuma da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa. Dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwa da ƴan Najeriya da mu ci gaba da yin addu'o'in fatan alheri sabuwar gwamnatin Najeriya da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da ta dace. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Dan Allah ku bani dama ne kira ga sabon gwamnatin jihar Jigawa Malam Umar Namaji Dan Modi da ya taimaka ya dubi matsalar ramin tumbale da ya dade yana jawo asarar rayuka da dukiya a karamar hukumar Malam Madori. Domin magance wannan matsala duba da yadda ake fuskantar damina. Sako daga Amina Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Biyoyi Hausa, mu dai abin da ke ci mana tuwa kwarya a nan shine matsalar hanya, wato hanyar mu da ta tashi daga Tattaba ta biyo ta ruwan Kanwa Sanifi Fikayel. Hakika wannan hanya tana buƙatar gyara duba da yadda mutane suke shan bakar wahala a wannan lokaci na damina akan wannan hanyar musamman idan aka yi ruwan sama. Dan haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar. Muna fatan wannan kira namu zai iske kunnuwa mai girma gwamna. Sako daga Bala Ruwan Kanwa daga karamar hukumar Gulani a jihar Yobe Najeriya. Sako mu na karshe ya fito ne daga Showa da Murjau da ke hakika yanzu kan mun gane cewa talakan Najeriya na amfana da tallafin man fetur din da wasu ke cewa bai amfana da shi tun daga shi daga cire shi komai ya haura sama. Masu saye kuka mai sayarwa kuka, Allah dai ya kyauta kawai za mu ce gaskiya akwai kura. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirye ta tattauna da Rasha ba tare da wani sharadi ba game da yarjejeniyar dakile yaduwar makaman nukiliya nan gaba, duk da cewa tana daukar wasu matakai a matsayin mai da martani kan kudirin shugaban Rasha Vladimir Putin na dakatar da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya da ta rage tsakanin kasashen biyu. Mai bayar fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai fayyace muradin gwamnatin Biden kan tattaunawar game da cimma sabbin sharuɗan yarjejeniyar a yayin wani jawabi ga hukumar hana yaduwar makamai a yau Juma'a, a cewar wasu manyan jami'an gwamnatin kasar biyu da suka ga jawabin da ba bayyana sunayensu ba. Ministocin tsaro da 'yan siyasa, manyan hafsoshin soja, jami'an diplomasiya, masu kera makamai da ma manazarta harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa daga yankin Asia da Pacific, Turai da kuma Amurka ta Arewa sun isa birnin Singapore don alertar taron Shangri-La Dialogue na shekara-shekara, wato babban taron harkokin tsaron nahiyar Asia. Ana sa ran Prime Minister Australia Anthony Albanese zai gabatar da muhimmin jawabi na wannan shekara a yammacin yau Juma'a. An kashe mutane tara wata arangama da ta faru a kasar Senegal a jiya Alhamis bayan da zanga-zanga ta barke biyo bayan yankewa madugun 'yan adawa Ousmane Sonko hukuncin ɗauri da aka yi. Ministan cikin gidan kasar Antoine Diom ya faɗa ta talabijin ɗin kasar cewa muna Allah wadai da tashin hankalin da aka yi wanda ya kai ga lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a da kuma kisan mutane tara a Dakar da Ziguinchor.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalin wakilinmu na birnin Kwanni, Haruna Maman Bako, murnar aurar da diyarsu Nana Sharifa ga angonta Umar Bashir. Gobe Asabar a birnin na Kwanni, Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako, wanda ya tayani gabatar da shirin da producer mu Julie Leverbration da kuma engineer mu na yanzu Audrey Regis, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.